don Ubangiji ke amarya kila da bi da biyayya ga mai gidanki dogara ga Allah dan shine makullin aure ku dogara ga Allah shi kadai ke ba da salama amarya ki taka daidai an gamma ya taka daidai amarya ki taka daidai an gamma ya taka daidai abinda Allah ya hada I've been